Wasu na bautan Allah, wasu na bautan Almasihu. Kai daidai ko kar kai daidai ka hadu da Isra'ilu. Ni ke zara ran kidan wallahi ka ce Isra'ilu. Suka ce waye sarkin wakan, nace su damba Naziru. Su baba Atiku, masu kudi ne kai a garin ku.
Farko ina burin gida, na biyu ina burin mota, na uku ina burin mata lafiya.
Bata kudi bata rinka, bata kudi bata
rinka,
bata kudi bata rinka zo, bata kudi bata
wasu obi,
bata kudi bata rinka, bata kudi bata rinka, bata kudi bata rinka zo, bata kudi bata.
Lallai dan ku basu ashana, mun zo nan ne domin mu shana. Kedi gel febo kunama, mun harbe su sun kasa rama. Manyan gobe yara kanana, na balaga daga ganin alama. Kowane da na da Obama, America suna da Obama. Na yi godayo banki, if you no sabi, sojoji cikin kaki. Na yi godayo banki, if you no sabi, sojoji cikin kaki. Bamusu da baba, bamusu da mama, bamusu da ni, bamusu da baba, bamusu da mama, bamusu da ni. Bata kudi bata rinka, bata kudi bata rinka, bata kudi bata rinka zo, bata kudi bata, bata kudi bata ifi, bata kudi bata, bata kudi bata
ifi,
bata kudi bata.
Bata kudi bata, to ba fe gba dollar ma gba pata. Mami, agreement is agreement, please don't joke with my pump pump percent. But this side everything dey dey, abori jaguar ni olowo gede. Oba go carry me reach turning point, so ya tori osi me mo lo shi money point. Olonwa, I be the dende, Kaben Basi, she leg over, you rec over. She like Oda, Apori Kula, I do shisha, don't you let me die. She for one corner with Mami Shula, Timba Tiri Baka, Bobo Arami Ashi Agaga.
Now you go tie your banki, if you no sabi, so joji chicken kaki. Now you go tie your banki, if you no sabi, so joji chicken kaki.